الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 رمضان هجرة 1442 daidai da 4 ga watan 5 shekara ta 2021 za mu ci gaba tafsirin suratul shu'ara daga aya ta 147 insha Allah karatun mu na yau yana dauke da bayani akan zalumtar mutane dukiyar su kazzaba ashabul aikatil mursalin كذب أصحاب الأيكة المرسلين متانا الأيكة سنكرية منزلي سيد الله يجي
اتقام العرش على قبل لا تتقون
ألوك تشند شعيب عليه السلام يجي مسوشن بذاك كيا يا الله با يا الله سبحانه وتعالى ينا بعد العبار متانا wani waje da ake kiransa al'aika menene al'aika wannan ya samu fassara kashi uku na malaman tafsiri fassara ta farko ita ce fassaran al-imam mujahid Allah ya masa rahama anna al-ghaiba idan aka ce al'aika ana nufin mutanen kurmi kurmi wato shine magidu ma'in da tamiu fayanbutu fihi shajar wuri ya zama to bakin ruwa sannan kuma an samu itatuwa masu yawa idan aka ce ashabul aika ana nufin mutanen kurmi wannan fassara guda kenan sannan fassara ta biyu fassaran da ibnu jarir at-tabari ya dauka ita ce fassaran al-imam qatada bin bi'ama wanda shi ma yana cikin malaman farko yace كان أصحاب الأيكة أهل غيبة وشجر وتو متانا على أيكة متانين ودنس يزما أخركي قال اللي بني يزمان تو باكيولوا أما دي غنم وتو متانين دي كزما أكيكم كمان سنقولوا كمان دي يزمان تو ينا حد دي إتاتوا ينا كما دا فصرا الإمام مجاهد إلا دي شاء الإمام مجاهد ينا كيوا باكيولواني wato shine kurmi wurin da yake da manyan itatuwa fassara ta uku akwai malaman da suke cewa al-aika ismul balad sunan wani gari ne al-aika kamar a ce makka da aka ce mutanen makka daga mutanen garin makka idan aka ce al-aika ashabul aika mazauna garin al-aika wannan ita ce fassara mafi rauni amma wadancan fassarori guda biyu akasari za ka ga littafin tafsiri a kai suke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazzaba ashabul aika mutanen al'aika sun karyata manzanni sai ya kawo bayanin annabi shu'aib alaihi salam wato kana iya fassara shi da cewa mutanen da ke zama a kurmi mutanen da suke zama a sarƙaƙi ko mutanen da ke zama a sunkuru wanda suke zama a cikin daji sun karyata manzanni tunda Allah ya tura musu annabi shu'aib alaihi salam wato idan kana so ka san annabin da ya yi fama da barayi ya yi fama da yan fashi da yan damfara da macuta shine annabi shu'aib alaihi salatu wassalam domin wato mutanen wannan garin Allah tabaraka wa ta'ala ya hada siffarsu a aya guda a suratul hijri aya ta 78 yace wa inna wa in kana ashabul aikati la zalimin Allah yace mutanen da ke zama a al'aika macuta ne haka Allah ya faɗa wa in kana ashabul aikati la zalimin azzalumin wato gaba ɗaya halaye su babu na kirki kuma halaye ne waɗanda sun shafi wato cin haƙƙoƙin mutane saboda haka idan ka dubi littafan tarihi da littafan tafsiri waɗanda suke magana akan annabi Shu'aibu alaihi salam misali al-kamil fi tarih littafin Ibn al-Asir a mujallar na farko shafi na 138 Ibn al-Asir yace inna Allah arsalahu ila ahli Madyan Allah ya aiki annabi Shu'aibu zuwa ga garuruwa guda biyu wato kamar annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim Allah ya aike shi zuwa ga masu bautan gumaka kuma Allah ya tura shi zuwa ga masu bautan tauraki to haka shi ma annabi Shu'aibu alaihi salam ba mutane ɗaya ne Allah ya aike shi zuwa gare su ba arsalahu ila ahli Madyan asali Allah ya tura annabi Shu'aibu zuwa ga mutanen Madyan to akwai malaman tafsirin da suke cewa mutanen Madyan din nan su ne ashabul aikati suke zama a kurmi din da yawa akwai malaman tafsiri da suke yarda da haka kamar misali Ibn Kathir shi ma abin da ya zaba kenan in ka dubi littafin tarihin sa al-bidayah wa nihaya haka na tafsirin shi zaka ga yana nuna al-aika da Madyana gari ɗaya ne wa kanu ahla kufrin billah mutane ne waɗanda sun kafirce ma Allah baya ka kafirce su wa baqsil linnas fil makayil wal mawadin mutane ne waɗanda suke tauye wa mutane ma'auni ɗan kasuwa waɗanda suke rage haƙƙoƙin mutane ta wajen sikeri ko kuma mutu wannan duk ya samu asali daga ɗabi'ar mutanen annabi Shu'aibu alaihi salam wa ifsadi amwalihim dabar na dukiya hanyar damfara da zalunci duk mutanen annabi Shu'aibu sun iya mutanen al'aika shine Allah ya tura musu annabi Shu'aibu alaihi salam a nan annabi Shu'aib in ka dubi alqur'ani zaka ga Allah ya tura shi ne ga mutane biyu abinda alqur'ani ya karantar da mu kenan da farko ya tura wa ainihin mutanen shi kansa qaumihi ahlan madyan sune mutanen madyan annan sannan aka sake tura annabi Ibrahim annabi Shu'aib zuwa ga mutanen al'aika amma akwai kamar yadda nace malaman tafsiri da suke ganin mutanen Madyana ai sune ashabul aika zaka in ka duba tafsirai zaka gani amma shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ya bambanta misali anan a suratul shu'ara da muka dauko karatunta zaka ga Allah ya ce kazzabat adunil mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun adawa sun karyata manzanni lokacin da dan uwansu hudu ya kira su ya ce ba za ku kiyaye Allah ba da aka zo magana akan samudawa kazzabat samudul mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun samudawa sun karyata manzanni lokacin da dan uwansu salihu alaihi salam ya ce musu ba za ku kiyaye Allah ba da aka zo magana akan annabi Lut aka ce kazzabat qaumu lutin al-mursalin mutanen lut sun karyata manzanni id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi lut yace musu ba za ku kiyaye Allah ba amma da muka zo magana akan annabi Shu'aibu ya Allah yace kazzaba ashabul aikatil mursalin sai yace me id qala lahum shu'aibu ba a ce akhuhum ba so kaga kenan wato mutanen al'aika daban ne da mutanen Madyan akwai bambanci domin duk inda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan Madyana misali a suratul a'raf ayata 85 Allah madaukake ce wa ila Madyana akahum shu'aiba mutanen Madyana mun aika musu dan uwansu annabi Shu'aib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in ka dawo suratul hud haka ayatan 111 ayata 84 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من تورى متانا مدينة دوقوانسو النبي شعيب إنك دا سورة الأنكبوت آية 36 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعطوا في الأرض مفسدين كنت قد إن الله زي ما كان أكم مدين سيتي النبي شعيب دوقوانسو idan an yi maganar Madyan sai Allah subhanahu wataala ya ce ya tura musu dan uwansu amma da aka zo magana akan ashabul aika sai Allah ya ce iz qala lahum shu'aibun lokacin da annabi shu'aibu ya ce musu ala tattakun ba za ku kiyaye Allah ba wannan ya nuna maka cewar mutanen al aika daban da mutanen Madyan mutanen Madyan sune ɗan uwan Annabi Shu'aib alaihi salam wanda musamman Allah ya tura su baya ga haka sai Allah ya tura Annabi Shu'aib ya je ga mutanen al'aika ya musu gargadi saboda barayi ne masu cutan hakkokin mutane ya je musu wa'azi to kaga kenan Annabi Shu'aib Allah ya tura shi ga mutane kashi biyu wanda wannan ita ce fassarar wasu tabi'ai wadanda suka biyo bayan zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin al-bidayah wa an-nihaya na ibn kathir na mujallal na farko shafi na 425 ibn kathir yace kana ahlu madyana qauman arba mutanen madyan larabawa ne mutanen madyana larabawa ne yaskununa madinatahum madyan allati hiya qaryatun min ahli mu'an min atrafi sham madyan tana nan har yanzu tana karkashin tabuk tana kasar saudiya tana iyakoki da yankin sham so kasa ce ta larabawa madyan kabila urifat bihim madina wanda asali a yadda malaman tarihi suke faɗa kamar ibn kathir sunan kabila ne madyan cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa kana ahlu madyan kufaran sai zamanto mutanen madyan din wato kafirai ne sannan suna da wasu halaye marasa kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tura annabi shu'aib alaihi salam ya je isar da sakonsa gare su to sannan mutanen al'aika mutane ne waɗanda ƴan fashi ne yaqauna sabil suna daɗe hanya su kaɗe hanya duk matafiyi su kwace mai dukiya su cutar da shi ko ya kifu na almaraka saboda haka matafiya suna tsoron bin hanya saboda su sun shahara wa ya'buduna al-aika sannan akwai kamar malaman tafsiri da ke ganin ai mutanen al-aika din suna bautan wata bishiya bishiyar kaya wanda ita ce ake ce ma al-aika wasu na cewa bishiya ce ta goruba ala kulli halin al-aika yanda al-imam an-nahhas ya bayyana a littafin sa i'rab al-qur'an Abu Ja'far an-Nahhas yana cikin masana harshen Larabci dade tun dadewa wato a mujallal na uku shafi na 195 yace wala na'lamu bayna ahli lughati ikhtilafan anna al-aikata shajaru al-multaffu wato abinda yafi inganci Allah tabaraka wataala da yace ashabul aika mutane ne da kullu so amma akwai wadanda ke ganin bishiya guda ce yace duk malaman tarihi sun yadda cewar al'aika ba bishiya ne bace wato kurmi ne amma la shakka zaka gani a tafsiri hatta ibn kathir yana bayani a littafin tafsirin sa akan cewa mutanen al'aika sun bauta ma wata bishiya wanda wannan babu hujjarsa cikin hadisan manzon Allah babu hujjarsa cikin ayoyin alqur'ani illa dai Allah ya kira su ashabul aika amma laifin nasu yana tabe wanda laifin su shine fashi da makami da tauye mudu hakanan canza tikeli idan za a auna kaya wanda in ka dubi waɗannan halaye har yanzu dai akwai su to akan wannan ne fa Allah ya aiki annabi shu'aib ya je gare su yaqafifuna fihi ma ya'khuduna bi zai idan au za a yi sai a sassauta mudu ko tikeli sai a rage nauyin sa yadfa'una bin naqa'is idan ka zo za ka auna misali za ka auna hadi saboda haka sai a ɗauki mudun ƙarami sai a yi ma awu da shi idan ka zo za ka yi awu ne kai za ka aunar kai sai a ɗauko babban mudu saboda a cuce ka wanda aikin nasu kenan su rike abinda yanzu suka nakasa da dukiyar mutane, wato halaye marasa kyau na zalunci daban-daban waɗannan mutane suna tare da shi. Fa Annabi Shu'aibu alaihi salam da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la sharika la, ya kira mutanen al'aika. Wannan labarin ba wai ya shafi ashabu Madyana bane, Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne akan mutanen kurmi, waɗannan barayi din waɗanda Allah ya tura musu Annabi Shu'aibu alaihi salam. Annabi Shu'aibu ya yi musu wa'azi, wa nahahum an ta'ati hadhihi al-af'al al-kabiha, ya hana su aikata waɗannan munanan ayyuka. Min baqsin nasi ashiya'ahum, yan kasuwa ku daina cutan mutane. Annabi Shu'aibu duk yana hanawa, ku daina tauye mudu, ku daina canza sikeli. Wa ikhafatin lahum fi subulihim wa turqatihim, ku je kuna daɗe hanyoyi kuna cutar da mutane matafiya. Annabi Shu'aibu ya hana. Fa amma cikin ikon Allah, fa amana bihi ba'dhum, wasu sun yarda sun yi imani da Annabi Shu'aibu. Wa kafara aktharuhum, amma mafi yawansu sun kafirce masa. Hatta ahallallahu bihim al-ba'th ash-shadid, hatta kai ga dai Allah ya saukar da azaba mai tsanani akan mutane. To labarin kenan da zamu yi akan ashabul aika. Allah madaukaki yace iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun, Annabi Shu'aibu ya musu wa'azi, shin ba za ku kiyaye Allah ba, me yace musu? Annabi Shu'aibu yace inni lakum rasulun amin, ni manzo ne zuwa gare ku kuma amintacce, mutum ne mai amana, ku riga kun sani. Sai ya ce, sai ku kiyaye Allah, fattakullaha wa ati'uni, kuma ku min biyayya. Ya ce musu, ya ce wa ma as'alukum alayhi min ajrin, wato kamar sauran manzanni haka dai Annabi Shu'aibu shi ma ya gaya wa mutanen al'aika, wa ma as'alukum alayhi min ajrin, ban nemi ku bani wata lada ba, in ajriya illa ala rabbil alamin, lada na ba ta zama face wajen Allah. Allah shi ke kulawa da talikai, Allah shi ke raunan dukkan halittu, Allah nan shi zai biya ni lada na. To sai ya gaya musu saƙon da Allah ya turo shi da shi zuwa gare su. Awful kaila, saƙon da Allah ya turo Annabi Shu'aibu alaihi salam da shi zuwa ga mutanen al'aika shine, ku cika mudu. Awful kaila, ku riƙa cika mudu. Wala takunu minal musirin, kar ku kasance cikin masu tauyewa. Tuksiru alkaila fa tu'tuhu naqisan, kar ku ringa tauye mudu kuna ba da awu da ya gaza. Mutum ya zo yana da bukatar ya auna haɗi mudu goma, aka yi dabara aka ba shi mudu tara aka tarar kudinsa, kaga an cuce shi. Allah ya hana, musamman ya turo Annabi Shu'aibu zuwa ga mutane 'yan kasuwa su daina haka. Na biyu ha, idan za ku auna kaya, ko ku tabbata kuna awo din nan bil qisasil mustaqim, al mizan al mustaqim al mu'tadil, ku nemi sikeli madaidaici na gaskiya, ai amfani da shi. Kar ku dauko sikeli wanda ya zama to mara kyau, ku gwada nauyin kayan mutum saboda ku cuce shi. To ba iyakar saƙon ba kenan, har yanzu akwai ƙa'idar. Ya ce wala tabbasu nasu ashiya'ahum, wala tabbasu nasu ashiya'ahum, sai Annabi Shu'aibu a dunƙule ya ce ku daina cutan mutane dukiyarsu. Idan aka ce ashiya'ahum amlakahum, abinda mutane suka mallaka shi ne ashiya'ahum, kaga Allah ya dunkula abin gaba daya. La tabfasu nasu ashiya'ahum, ku daina tauye wa mutane kayansu. La tunqisuhum amwalahum, kar ku rage dukiyar mutum. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kar ku ringa shiga ƙasa kuna masu barna, ya zama ba ku da wani hali sai barna a doron ƙasa. Annabi Shu'aibu ya hana. Kaga wannan ya shafi wato kamar fashi da makami, ya shafi daɗe hanya da suke yi, min kafai tsari, domin a suratul a'raf aya ta 86 annabi shu'aib ya fito da bayanin ma a fili yace wala taqudu bi kulli siratin tu'idun ku daina tsugunawa akan hanyoyi na mutane hanyoyin da mutane suke bi ku je kuna datsewa watasudduna an sabilillah tu'iduna watasudduna an sabilillah wato kuna wa'adin azaba ga mutane kuna hana mutane bin addinin Allah kuna hana mutane su bi wannan hanya man amana bihi wa tabuna haiwajan wadhkuru id kuntum qalilan fakatharakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin annabi shaibu yace ku yi hankali shin ba ku dubawa ku ga mutanen banzaya suka gama da duniya ba za ku yi tunani ba inji annabi shaibu unzuru kaifa kana akibatul mufsidin ku dubi yanda karshen masu barna take kasancewa a duniya wato koda ba a maka wa'azi ba kai ka san duk mutumin da ya zama azzalimi ne bai gama lafiya ba zai gama lafiya ba shine abinda annabi shu'aibu ya ce musu ku duba ma ku gani ma duk wanda ya dauki irin wannan tafarki bai gama lafiya ya za ku dauki wannan hanya ku dade hanya kuna cutar da mutane kuna hana mutane wato tafiya inda za su sannan idan an zo kasuwa ku ringa tauye mutane hakoki wato kowanne annabi Allah madaukake ya bamu labarin sa a wannan sura akwai darasi da ake isar da shi zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne annabi duk annabawan da kaji Allah ya bada labarin su a suratu shu'ara akwai darasin da Allah yake isarwa gare mu meye darasin da muke samu game da labarin annabi shu'aib wanda Allah ya kawo a suratu shu'ara meye darasi darasi shine mu kiyaye zalunci annabi shu'aib alaihi salam Allah ya tura shi musamman saboda ya tsawatar akan zalunci wanda in ka dubi yau zalunci ya zama sana'a sana'a ce mai zaman kanta a yau akwai mutanen da ke koyon damfara zuwa suke su koyi za a yi ai damfara yanda za su samu dukiya yan 419 akwai yan wanki waɗanda ake amfani da intanet wannan abin da kana jin labarin sa a waje yanzu musulmai ke yi musulmi ya daina sana'a ya koma koyon yanda zai yi damfara ya samu dukiyar wani ya ci saboda ka bashi da wahala anya wannan akwai tsoron Allah a zuciyar shi anya sallarsa gaskiya ce Allah fa ya tura wa mutanen Madiyan mutanen al'aika annabi musamman saboda zalunci Allah ka samu gani to yanzu abin ya zama ruwan dare ya zama sana'a mustaqilla kaga musulmi ne yana koyon yanda za a yi damfara ya cuci mutane ba shi da sana'a ya zauna aikinsa kawai ya yi damfara ya ci abinci baya tunanin akwai ranar da zai mutu a wannan bai dame shi ba ya za a yi ya samu kuɗi baya ga waɗanda sun mai da sata sana'ar su musulmai sun mai da sata sana'ar su yanda ka san zaka ci halal haka suke ganin sata halal sallallahu alaihi wasallam wal afiya akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yumli lidh-dhalim Allah yakan kyale az-zalimi kaga az-zalimi yana abin da yake dama za ka dauka kama Allah bai gan shi ba a Allah yana sanar da shi faɗi za a kada hu lamyu lithu idan Allah ya tashi kama shi kamun da yake mar baya kugucewa wato kamun da ake masa kamu ne wanda ba za a iya tuba ba to za ka ga mutum yana zalunci kamar ya kai labari la bai gama ba Allah yana nan yana jiransa zai kawo iyaka lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan sai karanta aya ta 102 ta suratul سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله تبارك وتعالى يشي كما حكى كامل الله يشي إذن الله يكام القرية إذن القرية تيزالنشي إذن الله يتاشي كاماتا فكام الناتا ينادى أنا ننجرشي الله شكاريو حديث متفق عليه وتزالنشي ينادى حدري وانده يكاماتا ميحكرا zalunci shine ka taba haƙƙin wani ba tare da san ranshi ba a ta wajen kasuwanci ne a ta damfara ne ko ta sata matukar akwai haƙƙin ɗan adam a kanka babu shakka akwai wani babban nauyi da yake kanka wato muna gane haɗarinsa ta wasu hadisan manzon Allah kamar guda uku. Na daya shine hadisin Aisha. Wannan hadisi na Aisha wanda ke nuna mana cewa zalunci yana cikin ashaddiz zunubi inda Allah. Zunubai mafi tsanani a wurin Allah. Yau a ce maka ma Allah ya turo annabi saboda azzalumai. Kai ka so zalunci ba karamin abu bane. A turo annabi kurum saboda barayi. Kaga sata ashe ba abin yi bane. To bare in ka dawo ga hadisin manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace addawawinu inda Allah azza wa jalla salatatu diwan arana tashin kiyama zalunci iri uku ne wanda wannan shi ke gwada maka zalunci bala'i zaluncin dan adam hakkinsa bala'i ne mai girman gaske manzon Allah yace diwanu la ya'ba'u Allah bihi shay'an akwai zaluncin da Allah bai damu da shi ba so ana iya gafarta maka ba kuma sani ba wadiwanun la yatruku Allahu minhu shay'an akwai zaluncin da Allah ba zai kyale komai game da shi ba wadiwanun la yaghfiruhu Allah sannan akwai zaluncin da Allah ba zai gafarta shi ba guda uku ne manzo Allah ya kirga su kuma haka zahiri ayoyin alqur'ani suka nuna mana zalunci iri uku ne manzo Allah sai ya fassara fa amma diwanul ladhi la yaghfiruhu Allah ai zaluncin da Allah ba zai gafarta ba shine shirka da Allah fa shirku billahi subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya faɗa a suratul maida aya ta 72 innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidhalimina min ansar wanda kalmar ta zo daga bakin annabi Isa alayhi salam wanda yayi shirka da Allah to fa Allah ya haramta masa aljanna idan an ce an haramta wa mutum aljanna kaga babu shi ba shiga aljanna har abada Allah ka tare mu so shirka tana da hadari Allah yake wa ma'awahu na makomar mutum wuta wa ma lizalimina min ansar kaga nan ma zalunci da shi yasa Allah ya karasa maganar da wa ma lizalimina dan idan mutum ya shirka ya tuci Allah Allah shi ya halice ka yake baka abinci ashe akwai hakkinsa a kanka me hakkin ka bauta mishi sai zamanto ka ki bautan sai ka dau bautan ka ba mu wani ka tuci Allah domin haka yasa shirka zalunci ne amma ka dubi girman shirka inda hadarin ta yake da girma shine mutum ya mutu bai tuba ba idan dai Allah ya nufa ka tuba kafin ka mutu komai girman shirka Allah ya gafarta ba to kaga shi yana da sauki ko wa amma diwanul ladhi la ya'ba'u Allahu bihi shay'an akwai zalincin da Allah bai damu da shi ba shine sai manzo Allah ya fassara irin wannan zalunci fa zulmul 'abdi nafsuhu fi ma bainahu wa bain rabbih ka cuci kanka amma tsakaninka da Allah duk zulumin da kai tsakaninka da Allah kamar misali manzo Allah ya bada misali da min sawmi yawmin tarakahu ana cikin azumin ramadan kato baligi ya zaga bakin kofa ya dauki ruwa ya kwankwada to wannan kaga ai yayi babban laifi ko saboda azumi rukuni ne amma aka samu ka karya azumin ko ka kiyinsa da gangan amma a zuciyarka akwai imani har yanzu dai kai ka yarda kai musulmi ne azumin ne dai ya maka wahala to kaga laifi ne aka aikata au salatin tarakaha ko mutum ya bar sallah da gangan wanda ana samu mutane za ka ga wani yayi sati bai yi sallah ba sallah ta wuce yayi zunubi amma duk wannan zunubin tsakaninsa ne da Allah azumi tsakaninka ne da Allah sallah tsakaninka ne da Allah shine sai manzo Allah yake ha wannan zalimcin wato la ya'ba'u Allahu bihi shay'an Allah bai damu da shi ba kaga dai kariya azumi akai an bata azumi an ki ayi sallah amma da yake tsakaninka da Allah ne wannan Allah bai damu da shi ba me yasa aka ce ba damu da shi ba fa inna Allah yaghfiru zalika wa tajawazu insha Allah wato mutukar dai kana mumini gaba idan kai wani abu mai kyau shine Allah yake innal hasanati yuzhibna sayyiati da zaran kai wani gaggarumin abu na lada mai kyau sai Allah yake wadancan duk ku shari Allah sai ce agoge laifin dama tsakaninka da shine babu wani to sai manzo Allah yake na karshen shine bala'i manzo Allah yake wa amma diwanul ladhi la yatruku Allahu minhu shay'an zaluncin da Allah ba zai taba kyale shi ba har abada fa zulmul ibadi ba'dihim ba'd dan adam ya cuci dan adam wallahi Allah bai gafarta ba da zai yi ba alkisafu la mahala inji manzon Allah dole sai an dau farsa inji annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai an dau kiramuko dole sai kabiya la mahala to kaga kenan zalunci ya fi shirka hadari saboda idan ka cuci mutun ka bari ya mutu bai ce ya yafe ba kuma baka biya shi haƙƙinsa ba to wallahi duk ibadar da zaka yi a duniya Allah bai gafarta maka haƙƙin wannan ba zai taɓa yiwa ba sai an yi hisabi tsakaninka da shi a ranar tashin kiyama amma idan ka yi wa Allah shirka kafin ka mutu kace Allah ka gafarta mi an gama to kaga cutar ɗan adam haƙƙinsa haɗarinsa ya fi girma wanda wannan hadisin yana daga cikin hadisai masu tsoratarwa masu nuna maka kai taka tsantsan a zamanka na duniya ka tabbata baka mutu da haƙƙin ɗan adam a kanka ba hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1927 wato akwai sharhi da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi ma wannan hadisi a littafin al-Wabil al-Sayyib wanda ya rubuta akan zikiri shafi na 33 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace in ka dubi hadisin nan wanda Aisha ta yi bayani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zulmul abdi nafsuhu bainahu wa bain rabbih azza wa jalla mutum ya cuci kansa wato kai zalunci tsakaninka da Allah kawai fa inna hadha diwan akhaffu ad-dawawin in ka dubi waɗannan zalunci guda uku da annabi ya faɗa zaluncin da yafi sauki kenan kai laifi tsakaninka da Allah wannan abu ne mai sauki Allah zai gafarta maka wa aqra'uha mahwan baya dadewa ma Allah yake godewa idan yana yake gogewa idan akwai imani a zuciya fa innahu yumha bit tawbati wal istighfar saboda shi wannan laifi wanda ke tsakaninka da Allah wato da zaran kai istighfari sai Allah ya goge shi da zaran kai ayyuka masu kyau wal hasanatul mahiya wal masaibul mukaffara musiba ta same ka tuntube kai labari ne ya bata maka rai sai Allah ya ce wancan laifin kushari so wato baka mane mu gafaran Allah ba ana ta goge waɗannan laifuka waɗanda suke tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala sai Ibn al-Qayyim ya ce bi khilafi diwani shirki amma fa wannan bai shafi zalunci na shirka ba fa innahu la yumha illa bi tauhidi shi kuma ba a goge shi sai da tauhidi dan ita shirka ba abin da ke kauda ita sai ikhlasi sai tauhidi ga Allah tabaraka wa ta'ala wato dole sai mutum ya tabbatar yana da cikakken imani lokacin nan imanin shi yake goge shirka da ya aikata sai ya ce wa diwanul mabalig la yumha Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce to wato zalunci shi wannan wanda ya auku tsakanin mutane ba a goge shi la yumha illa bil khuruj minha ila arbabiha in kana son Allah ya gafarta maka laifi na cutan wani da kai to dole fa sai ka je gare shi istihlaluhum minha ka je ka same shi wani na taba yi maka za don Allah ka yafe mu ya fi sauki akan ku tashi a lahira don ba zai yafe maka ba a lahira don a lahira kowa yana neman ƙarin lada baka ma faɗa ba yana neman ya san ko akwai cutar da kamar da ya hange ka sai fara tunani an yawa ne bai taba mugunta da ni ba kuwa to a nan duniya shine zaka ce Allah wani ka yafe mu kuma sai yafe maka kuma Allah zai gafarta ma ولما كان الشرك اعظم الدواوين الثلاثه عند الله عز وجل حرم الجنه على اهله فلا تدخل الجنه نفس مشركه دم متمن ده يموت ده شركه wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba Allah ka gare ita wannan shirka tana da nau'uka daban-daban wanda mutane ba su cika mai da hankali a kansu ba hatta canfi shi kansa shirka ne wanda canfi ko kaga ya yawa cikin al'umma to duk wani abin da aka ce maka shirka ne mutum ya guje shi shirka tana da bala'i saboda Allah ya yi alkawari duk mutumin da ya mutu da shirka bai shiga aljanna saboda aka yi sa mutum ya rinka tsabtace zuciyarsa a koda yaushe Allah ya sa mu kai fa inna tauhida huwa mistaqu babaha dole ne sai an samu tauhidi a zuciyarka tauhidi shi yake bude kofar aljanna faman lam yakul lahu ma'ahu mistaqu wanda ya tashi a lahira ba shi da mabudin aljanna lam yuftah lahu babuha ba za a bude mar kofar aljanna ba wato dole ka samu kofar aljanna kofar aljanna tana da ki din shiga aljanna shine tauhidi inji ibn al-qayyim al-jawziyya wa kadhalika inna in ata bi mithal la asnana lahu lam yakun lam yumkinu fathan bihi haka nan kuma da zaka zo da mabudin amma mabudin naka ba shi da hakora kaga mabudin ba zai iya bude kofar ba to kenan koda kana da mabudi na tauhidi tauhidin naka ya zama yana da karfi kada ya zamanto akwai rauni a tare da kai wannan hadisin ya tabbatar mana zalunci yana da hadari hadisi na biyu shine hadisin Abu Umama al-Bahili manzo Allah yake man iktaqa haqqa imri'in muslimin bi yaminihi duk dan kasuwan da ya rance a lokacin da zai sai da kaya saboda wani ya sai kayan shi harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna wa awjaba lahu an-nar kuma Allah ya wajabta masa shiga wuta wanda wannan sahabbai suka ce fa in kana sha'ani sirran ya rasulullah idan abu ne dan kadan fa sai manzo Allah ya ce wa in qabiba min araqin koda tsinken asuwaki ne inji manzo Allah wanda sai da annabi ya fada sau uku salatan marratin hadisin yana muwaffa yana sahih muslim hadisin da 137 duk mutumin da zai rantsi saboda ya karbi dukiyar wani rantsuwa a karbi dukiyar wani tana zuwa da hanyoyi daban-daban tana samun yan kasuwa yana son ka sai kayan shi amma ba yanda za a yi ka sai kayan nan sai ya maka sai ya rantsi saboda ka sai ya maka katuwar rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa kaga zaka ce kai wannan ya isa gaskiya ne to sai ka saya to kai da aljanna kun yi bankwana saboda ka mai da Allah shine abinda zaka samu kuɗi da shi da sunan Allah da rantsuwa da addinin Allah shine ci da addini na biyu mutumin da zai rantsi ya karɓi dukiyar waje dan damfara yakan yi amfani da rantsuwa yakan yi amfani da kalmomi na addini saboda ya karɓi haƙƙinka to dama Allah ya faɗa yukhadi'una Allaha wallazina amanu suna yaudaran Allah suna yaudaran masu imani wa ma yakhda'una illa anfusahum ba su yaudaran kowa face kawunansu shi dan damfara da ya gane baya damfara kowa face kansa saboda da farko dai munafiki ne saboda abinda Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani kenan dan in ba munafiki ba babu wanda zai taho ya same ka ya gaya ma magana ta gaskiya amma a zuciyarsa daban ce kaga ya maka rantsuwa dan ya karbi haƙƙinka wanda shi ba damfara ce annabi sai da ya faɗa sau uku sallallahu alaihi wasallam ji Abu Umama al-Bahili qala zalika salatan marratin manzo Allah ya faɗa sau uku wannan mutum ba zai shiga wuta ba to Allah ya haramta masa aljanna wanda shi ke gwada maka haƙƙin ɗan adam yana da girma rantsuwa ka yi don ka samu dukiyar wani a dalilin rantsuwar kurum Allah ya haramta shiga aljanna to bare mutumin da ya kai ga kisan wani saboda ya samu dukiyar shi to wannan shi ne na ƙarshe mutum na ƙarshe a zalunci babu kamar wannan wanda ya zo a aya ta alƙur'ani aya ta 93 ta suratul nisa'i wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannam Allah ya ce sakamakon sa wutar jahannama ne khalidan fiha zai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa albarka wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanada masa wata azabar ma mai girma banda ta jahannama to anan babu kamar yadda Ibn Qayyim Jauziyya yake faɗa babu wani zunubin da aka mar irin waɗannan alƙawura kamar kisan kai ka kashe mumini ba karamin aiki bane ba karamin laifi bane a wajen Allah subhanahu wataala akwai hadisin Abu Darda wanda manzo Allah yake cewa kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu duk wani laifi da dan adam yayi ana fatan Allah zai gafarta kowane irin laifi kamar misali hadisin da muka karanta a baya diwanul mazalim kayi laifi tsakaninka da Allah amma ai gaba sai aka samu kayi alwala ka taka zuwa masallaci ka taimakawa gajiyayye duk waɗannan abubuwa na alkhairi da kake Allah yana gafarta maka manzo Allah yake kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu kowane laifi dan adam yayi a duniya ana tsammanin Allah zai gafarta mishi illa man mata mushrikan sai dai fa wanda ya mutu yana shirka wannan kan babu hanyar tuba gare shi aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan ko musulmin da ya kashe wani musulmi da gangan ta fa wannan hanyar tuba gare shi sai dai rahamar Allah tabaraka wa ta'ala. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 511 wanda ya samu riwayar Muawiya bin Abi Sufyan. Allah ya kara musu yarda. So dan haka idan mutum yana so ya tsira ya gama da duniya lafiya ya samu aljanna cikin sauki, wallahi dole sai ya kiyaye taba haƙƙin mutane. Ka kiyaye taba haƙƙin mutane. Akwai abubuwa guda biyu waɗanda suka zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi ya gaya mana in mun riƙe abubuwa guda biyu Allah zai samu gama da duniya lafiya, waɗannan haƙƙokin ba za mu tafi lahira muna tare da su ba. Na ɗaya ya zo ta hadisin Abdullah bin Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda ƴan uwa musulmai sun kukuta daga harshensa, sun kukuta daga hannunsa. Kaga in ka rike hadisin nan guda to zaka gama da duniya lafiya. Musulmai su kukuta daga sharrin harshenka, musulmai su kukuta daga sharrin hannunka. Da hannu baka taɓa cutar da kowa ba haka mutu. Da harshe kayi kokari ka tsare har mutuwarka. Manzo Allah ya ce to ka tsira kenan. Shi yasa aka kira ka al-muslim, wanda ya tsira a lahira. Ai wanda bai tsira a lahira ba bai samu shaidar muslim ba. Hadithin yana sahihul Bukhari, yana kitabul iman, babul muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi. Yana sahihu muslim, babu bayan tafadulil islam. To hadithi na biyu wato shine hadithin Abu Huraira, wanda shi ma idan kayi riko da shi to zaka gama da duniya lafiya. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من أمنه الناس في على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. مؤمني شين واند متاني تم أمن شيدشي أكن جننس ددوكيس. واتو إذن هر كاكي درجة مسلمي أبين دمضان الله يكي تبتا منا harshenka ba zai cutar da musulmai ba, hannunka ba zai cutar da musulmai ba. Idan ko ka kai darajar mumini to gaba ɗaya za a iya baka amanar dukiya da jini, an tabbata ba za ka taba ba. Wato in mutum ya kai martaba ta imani to insha Allah zai gama da duniya ba tare da ya zubar da jinin kowa ba, kuma bai taba dukiyar wani ba. Wannan hadisin yana sahihu Sunan Tirmidhi, hadisi na 2625. Wanda hadisin ya samu sharhin malaman sunna wanda suke cewa gaba daya mu'amala ta rayuwar musulmi ta tsaya kan waɗannan hadisai guda biyu ne. Kuma ka ɗauki hadisan guda biyu ka zauna ka yi nazari a kansu zaka ga haka ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah bin Amr ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda musulmai sun kukuta daga hadarin harshensa da kuma hadarin hannunsa. Kaga bai cutar da kowa da harshe ba, bai cutar da kowa da hannu ba. Sai manzon Allah ya ce al-mu'min a hadisin Abu Huraira, mumini man aminahun nasu shine wanda mutane sun amince masa ala dima'ihim wa amwalihim, sun tabbata ba zai zubda jininsu ba kuma ba zai taɓa dukiyarsu ba. Idan har musulmi ya yarda da kai yana ganin ba ka iya zubar da jininsa, ba ka iya taɓa dukiyarsa, to ka kai darajar imani. Sai zaman to hatta martaba ta al-islamu din an kauda ita. Shi ne Ibn Taymiyyah al-Jami' majmu'u fatawa mujallad 7 shafin 264 ya ce fassara al-muslima bi amrin zahirin. In ka dubi hadisin Abdullah bin Amr, annabi ya fassara waye musulmi, sai manzon Allah ya ce a zahiri ake gane shi, ba baɗini ba ne. Wato aikinsa na zahiri yake tabbatar da shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne. Menene aikin zahiri? Salamatun nasi minhu. Idan mutane sun kubuta daga harshensa da hannunsa to musulmi ne. Idan mutane ba su kubuta daga harshensa da hannunsa ba to ba musulmi ba ne. Kaga manzon Allah ya gama fassara mana. Sannan yake wa fassara al-mu'min bi amrin batini. Shi mu'mini kuma sai aka fassara waye mu'mini. Shi kuma fassararsa ta shafi al'amari na koye, abu aiki ne na zuciya. Wa huwa an ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim. Mutane za su amince maka akan dukiyansu, akan jininsu. Wato duk sa'ilin da kaga wani ya dauko kudi ya zo cewa da Allah ga ajiya, kai ma Allah godiya. ka samu wata shaida mai kyau ashe har musulmi ya yarda da kai ba za ka taba dukiyar shi ba shi yasa ya kawo maka ajiya shaida ce mai girma shaidar ba wai ta musulunci ba ce shaidar ta imani ce haka kuma idan aka zo aka samu ka aka ce wani muna so ka zama shugabanmu to in dai ba ƙarya ake ba wallahi alama ce da take nuna kana da imani saboda ya nuna kana da kyakkyawar mu'amala har ma ana son ka zama shugaba saboda wanda ya zama shugaba ai shine za a bashi amanar jini da dukiya to wanda duk aka ce wani shugabance mu alama ce ta karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala kamar shaida ce ta kwarai game da halayenka fa inna man kana ma'munan saliman nasu minhu ibn taymiya yace saboda duk mutumin da ya zamanto ya samu amana to mutane suna kubuta da shi ba a tunanin wani zai cutar da mu shi yasa idan aka ce wani ya aikata kaza ya ce kai anya ko ba shi bane kaga ya riga ya samu amana a zukatan mutane mutanen gari sun yadda wannan ba zai iya cutar da su ba ta dukiyansu ko ta jininsu walaysa kullu man salimu minhu yakunu ma'muna faqad yatruku azahum wa hum la ya'manuna ilay khawfan an yakuna taraka azahum li raghbatin wa rahba la li imani fi qalbihi wanda wannan dai ita ce shaida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ake iya gane alama ta imani da kuma musulunci wanda ke tare da mutane Allah ka kare mana imani annabi shu'aib alaihi salam mu dawo ga labarin mu yace wa mutanen aika wattaqul ladhi khalaqakum
wattaqul ladhi khalaqakum wajibil salam wa bin
annabi shu'aib yace wattaqul ladhi khalaqakum ku kiyaye wanda ya halicce ku fa waljibillatal awwalina da dimbin mutanen farko wato wannan kalmar tana sa mutun ya ji tsoron Allah wato wani abu da ya kamata mu sani kai din nan kai kadai ne ba a taba yin irin ka ba ba za a sake yin irin ka ba kai kadai ne Allah ya aiko ya zauna a duniya aka bashi shekaru da sun kare an gama ba za a sake kawo ka ba kai din wani irin ka ma ba za a kawo shi ba shine abinda annabi shu'aib ke faɗa wato duk dan adam halitta sa akwai manufa kai tunani akwai wanda ya halicce ka zuwan ka duniyan nan akwai manufa wannan manufar akwai lokaci in lokacin ya kare fa an gama damar da Allah ya baka idan ta wuce an gama saboda ka ba abin da ya saura a lahira sai dai sakamakon abin da ka bari a duniya saboda ka yasa bai kamata dan adam ya yi wasa da damar da ya samu na zaman sa a duniya ba domin kowane minti ɗaya muka samu wata dama ce mu yi ma Allah istighfar mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala mu yi masa biyayya mu yi wa manzon Allah biyayya ba mu san yaya ƙarshen zai zo ba da an ɗauke ka an gama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri ya ce inna dunya hudwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malu wata riwaya ya ce fanazirun kayfa ta'malu wato Allah da ya halicci duniya sai ya sa mata daɗi ya sa mata kyau abu biyu wato idan ka ga duniya kallanta abin sha'awa ne idan ka ɗanɗana ta tana da zaƙi wato ya sa mata zaƙi ya sa mata kwalliya amma Allah subhanahu wataala ya yi ne saboda ya jarba mutane saboda ka sai a ɗebo waɗannan sai a zuba a doron ƙasa ku yi mu ga yadda za ku yi idan sun gama a kwashe su sai a kawo wasu haka ake ta yi tun farko har tashin kiyama shine abinda annabi shu'aib yake gaya musu ku ji tsoron Allah wanda ya yi ku ba ku ne farko ba ku ba ku ne ƙarshe ba allazi khalaqakum wal jibillatal awwalin Allah shi ya halice ku da dimbin mutanen farko Allah kadai san miliyoyin mutane da aka halitta da kafin zuwa mu ko kana tsammanin mu ne ƙarshe la ba makan ka ɗan shekaru kaɗan wallahi zaka ga ana lissafin babu kai an gama har akai lokacin da wanda ma ya san ka an manta shi har akai lokacin da inda za a faɗi sunanka wani sai yake ƙarya ne ba a taɓa mutum a doron ƙasa mai wannan ba an riga an ga bayan shi to me zai hana mutum ya ji tsoron Allah ya gyara makomarsa wanda in ka mutu to ka gama tsara ma kanka wurin tabbata kenan har abada in ma ni'ima ko kuma azabar Allah tabaraka wataala shi yasa manzon Allah ya ce fattaqud dunya wattaqun nisaa manzo Allah yake gaya masa habbai ku kiyaye duniya wallahi duniya da kuke gani Allah ya kawo ta ne saboda ya jaraba ku kuma in ka lura jarabawar ake mana a kawo wannan ya gama a tafi da shi a kawo wannan ya gama a tafi da shi wanda ya tafi kuma ba ya dawo har abada to kai kokari kai kyakkyawar tafiya Allah ka sa mu muna iyawa annabi Shu'aibu yace wato bayan annabi Shu'aibu ya musu wa'azi wannan wa'azin duka bai tasiri gare su ba akwai waɗanda sun bi shi amma mafi yawan mutanen garin dai sun karyata shi kazo suka ce inna ma anta minal musahharin ya kai Shu'aibu kai dai kana cikin masihirta wato waɗanda an sihirce su ba su ma aiki da hankalinsu baka ma san daɗin rayuwa ba shi yasa kake gaya mana wannan magana ka san farawo gani yake in ka hana shi saka kai baka san daɗin rayuwar ba saboda zai samu dukiya ta hanyar sauki da ƴan damfara da ƴan kasuwa masu cutan bayan Allah suna ganin shi annabi Shu'aib bai da dukiyar ne ko bai san daɗin ta ba me suka ce mara ma anta illa basharun mithluna kai ba kowa bane face mutum kamar mu kishi ma zaka zo kana mana cewa wai za a mana azaba wa inna dhunnuka laminal kadhibin mu muna ganin ma kai makareci ne wato muna tsammani kana cikin masu ƙarya Allah bai aiko ka ba sai suka ce ma askif alaina kisafan min as-sama suka ce ka yanko wani gutsiran sama ya fado ya kife mu ka san idan zuciya ta riga ta bushe sai kafiri yana iya furta komi to amma shi Allah subhanahu wataala yana gani yana kuma sauraro suka ce ma annabi Shu'aibu fa askif alaina kisafan min as-sama ka gutsuro shine ka kayar da wato askif ka saukar da kisafan minas sama wani yanki na sama ka sa ya balle ya fado a kanmu in kunta minas sadiki na inda ka tabbata cikin masu gaskiya maimakon su ce inda kai mai gaskiya ne ka nuna mana wata alama da za mu yarda wa in kai mai gaskiya ne ka halaka mu to idan shi mai gaskiya ne ya halaka ku me riba ku kaga babu riba amma tunani irin na kafiri saboda izgilanci annabi Shu'aibu sai ya ce
قال
ربي اعلم
بما تعملون
قال النبي شعيب يا ربي اعلم بما تعملون الله مهلكينا شيني مفي سنن ابين دا كوكي ايكتاوا واتو الله يا سن دك ابين دا كوكي كو دا كجي انا cewa الله يا turo manzo ba wai Allah bai gani bane yana gani yana ji yana gani amma ya turo manzo saboda ya isar da sako gare ga mutane فكذبوه فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم فكذبوه فكذبوه عليه السلام فأخذهم عذاب يوم الظلة سي عذاب رانر إنوى تكامس الظلة إتشي إنوى azaba ce ta wani yini na inuwa sai Allah ya gaya mana ita wannan azaba dai Allah dai da ya turo da shi ya san kanta yace innahu kana azaba yawmin azim an Allah tabaraka wataala yace lalle fa ita wannan azaba ta kasance azabar wani yini ne mai girman gaske wato azabar tana da girma kwarai malamai sun yi magana game da azabar da Allah ya halaka waɗannan barayi mutanen banza na zamanin annabi Shu'aib alaihi salam kamar misali ibn al-qayyim al-jawziyya littafin bada'i'u al-fawaid mujallad daya shafi na 126 yace akhbar Allah subhanahu bi al-'adhab alladhi asaba bihi qawma shu'aib bi thalathati umur wato Allah a cikin al-qur'ani yayi maganar azaba kashi uku ya musu in ka dubi kissoshin waɗannan mutanen zaka ga azabar ba ɗaya bace saboda haka sai aka kira yinin azaba yinin kawai aka kira a wannan aya amma azabar ba ɗaya bace innahu kana azaba yawmin azim misali na ɗaya suratul a'raf ayat 91 Allah yace fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin girgizan kasa shi ya fara kama mutanen alaika Allah ya kawo girgizan kasa yo ai shi barawo da yake ganin yana jin dadi kasar ita ta bashi dama ko idan Allah ya sa kasar ta kada hankalinsa zai tashi mutanen nan abu na farko da Allah ya tura musu shine girgizan kasa fa asbahu fi darihim jathimin suka waye gari a gidajensu suna gurfane wato bi ma'ana duk ana cikin fargaba ana tsoro ina za'a amma ba mutuwa suka yi ba wannan matakin farko ne girgizan kasan matakin farko ne na biyu shine azzulla da Allah ya fada a wannan aya fa akadahum azabu yawmin zulla innahu kana azaba yawmin azim wato jama'a lahum salata lokacin da Allah subhanahu wataala ya sa musu girgizan kasa hankalinsu ya tashi saboda haka suka ruga sun fita saboda tsoro sun bar gidaje sai kuma Allah ya sako rana rana ta zamanto tana da kuna mai tsanani a kansu wannan zafi na rana ya zama suna bukatar inuwa sai Allah ya turo musu abdullah ga jimare ya zo yana ba mai inuwa suka taru karkashin wannan inuwa sai Allah ya saukar da wuta ya babbaka su kaman fari Allah ka tsare mu wanda ya zo a suratu Hud aya ta 64 lamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladheena amanu ma'ahu bi rahmatin minna lokacin da azabar ta zo mun tsayar da annabi shu'ayb da waɗanda suka yi imani tare da shi ta dalilin wata rahamar mu wa akhadhat alladheena zalamu sayha tawa ta kama az-zalimin fa asbahu fi diyarihim jathimin wanda shi ne abinda Allah ya hada a aya uku a wannan ayar gaba daya li'anna rajfa bada'at bihim ibn al-qayyim jawziya yace da farko girgizan kasa fa asharu fil faba suka ruga suka fita bayan gari khaufan min suqutil amni alayhi saboda idan ana girgizan kasa har yanzu duk kasar da kaje ana girgizan kasa zaka ji ana cewa da kun ji alamar girgizan kasa ku fita waje in kana cikin daki dakin zai rufka kanka amma in ka fita titi babu wani gini da zai fadi a kanka sai dai ya ringa darewa kana gudu har dai Allah ya tsira da kai to abin da ya faru da su kenan da aka yi girgizan kasa asharu fil faba suka ruga suka fita bayan gari khaufan min suqutil amni yati alayhi saboda suna tsoron in suna cikin gidaje gini zai rufko kawunan su fa darabatuhum ash-shamsu biharriha sun fita bayan gari sai ga zafin rana wa rufi'at lahum ad-dullah sai Allah ya turo ga jimare fahuri'u ilaiha suka ruga karkashin wannan gajimaren kamar ana tsananin zafi ne sai kaga gajimare ya taho sai wato ya tsare hasken rana sai ka ji gari ya dan yi sauki an dai samu sanyi Allah ya turo wannan gajimare yastadilluna biha min ash-shamsi saboda haka suka shiga karkashin wannan inuwa saboda wato neman tsari daga zafin rana fa nazala alaihim al-azab sai Allah ya saukar musu da azaba ta wannan gajimaren wa fihi sayha cikin wannan azaba ya zama akwai tsawa saboda saukar azaban sai ya zama kamar walqiya ne kamar ana ruwan sama idan aka samu walqiya zaka ji sararin samaniya yana ruguji zaka ji wata ƙara to ƙarar ita ce kona su da akai wannan walqiyar ita ce Allah ya saukar da wannan tsawa da ta halaka mutanen gaba da yansu don haka yasa azabar da aka yi ma waɗannan azalmai sai ya zama ta bambanta da azabar da Allah ke saukar ma wasu wato kafirai magabata saboda nasu akwai cutan mutane haƙoƙinsu saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ka cuci haƙƙinsa daga baya idan ka nemi gafararsa Allah zai gafarta ba amma ɗan adam idan ka taɓa haƙƙinsa babu gafaran Allah sai fa yaya sai ba shi ne sai Allah ya ce mana inna fi zalika la'ayatan zalika la'aya Allah madaukake yace lalle cikin wannan labari akwai abin lura ga mai hankali Allah ka sa mana cikin su inna fi zalika la'ayatin lalle labarin annabi shu'aib alaihi salam akwai abin lura wa ma kana aktharuhum mu'minin amma dai mafi yawan su kasance masu imani ba وإن ربك
لهو العزيز الرحيم.
الله يتي وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما للي الله مهل جنك مبوايني. إذا كنت الله مبوايني وتبع ابن ديكا قريش يزوك إذا كتوك دبرايي دينفشي دوسمية قسنك غير الله إناء kadu bayan da Allah ya halaka wadancan wato ba abin da ya gagara Allah saboda haka yasa duk sa'ilin da Allah ya kawo labarin wani annabi kaga labarin annabi Nuhu labarin annabi Hud labarin annabi Salih labarin annabi Lut ga annabi Shu'aib duk sa'ilin da Allah ya kawo labari a ƙarshe sai ya ce wa inna rabbaka lahuwal aziz lalle fa Allah mahaliccinka mabuwayi wato Allah ba abin da ya gagare shi illa dai yakan kyale dan adam saboda ya dada tare laifi kafin nan ya kama shi wannan kyalewar rahama ce ta Allah subhanahu wataala saboda haka yasa yake inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle Allah mahaliccinka mabuwayi ne Allah mai jinkai ne wato Allah mai buwaya ne a lokaci daya Allah yana iya halaka duk makiyansa amma Allah bai hakan ba saboda rahamarsa saboda karkashin haka ana samun masu tuba zaka samu mutum ne yana laifi daga baya kuma Allah ya shirye shi ya dawo ya bi altabarki na kwarai ya zama mutumin kirki zaka samu komai girman laifin mutum yana iya tuba hatta hakki na dan adam idan ka taba akwai hanyoyi da zaka samu kubuta daga gare shi wanda malamai suna cewa ka yawaita sadaka idan ka yawaita sadaka idan ba mutumin yanzu akwai wanda ya taba karban bashin wani bai bashi ba har mutumin ya mutu yake biyan wannan bashi ka san dole zai biya a lahira annabi yace dole ya biya da lada saboda a lahira ba kudi to idan ya zama akwai hakkokin mutane a kanka ba su suka a asata ce ko murtiya kai da zalunci zambaci aminci hakkokin jama'a suna nan da yawa a kanka ba su kirguwa to wannan ma karka dauka ko hanyar tuba ta kare a inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ko mai yawan zunubi Allah yana gafartawa amma abinda za a yi ka yawaita alkhairi saboda ka ce ka yawaita sadaka ka yawaita ayyukan lada saboda ai da su ne za a biya a lahira da su za ka biya tunda an gaya ma ga kudin da za a biya a lahira ai shikenan sai ka tara shi ko a lahira ba kudi lada ne to yanzu wani ya mutu da hakkinka ba yanda za a yi ka biya shi to sai ka tara lada sosai saboda in an tashi a lahira ko an wawashi akwai ragowa to wannan tara ladan shine ka yawaita sadaka da yawaita aikin alkhairi da istighfari don haka yasa komai yawan zunubin bawa akwai kafa da Allah ya bashi dama inda yana da rai zai iya tuba kuma Allah zai iya gafarta mishi ai kaga akwai mutumin da ya kashe mutane 100 amma kuma ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan dai har mutum ya samu gafaran Allah ya yawaita ayyuka na alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa hakkokin nan a ranar hisabi amma ka'ida ne a samu tuba a samu nadama domin bayyuwa ka samu gafaran Allah tabaraka wa ta'ala bayyuwa ka samu yafewa bayyuwa a dauki hakkin wani a ce an yafe maka a filin hisabi sai ga mutumin da ya zamanto ya samu tsarkaka shi yasa kaji Allah yana cewa ulaika alladhina wato waɗanda kaji ana cewa ba a kallonsu la yanzuru Allahu ilayhim wanda duk kaji an ce Allah ba zai kalle shi ba ba zai magana da shi wanda ya zo cikin hadisin manzon Allah to la shakka wannan mutumi ne wanda bai samu tsarkaka ba amma wanda ya kyakkyawa tuba kafin ya mutu wannan Allah fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai iya gafarta mishi laifinsa komai yawansa wato al-Imam Zarkani yana sharhin Muwatta al-Imam Malik ya rawaito hadisin Abu Umama al-Bahili hadisin da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man iktafa haqqa imri'in muslimin bi yamini harrama Allahu alaihi al-janna wa awjaba lahu an-nar wanda ya gutsiri haƙƙin dan adam wanda ya taba haƙƙi na mutum ta dalilin rantsuwa Allah ya haramta masa aljanna kuma ya wajabta masa wuta al-Imam Zarkani yace wannan shi dai hadisin yana nuna maka girman haƙƙin dan adam a wajen Allah subhanahu wataala ziyadatan fit tanfir hadisi ne dake faɗaitar da mu guji taba haƙƙokin mutane li Allah yatahawalu bi shay'il yasir karka dauka hakkin mutum goy dan kadan ne ba damuwa bane wallahi yana da girma hakkin mutum hakki ne har abada Allah bai halatta ka taba hakkin wani ba sai da izinin sa wala farqa bayna qalilil haqqi wa kaseerihi fi at-tahrim ba a cewa dan ka taba dukiyar mutum mai yawa da wanda yayi karamar sata da wanda yayi babbar sata duk sata ne hakoki ne ba naka ba fa amma fil ismi fa zahir annahu laysa sawa idan aka ce ta wajen zunubi ne ba shakka girman ba daya bane dan wanda ya saci dukiya mai yawa ba zai zama laifinsa yana daidai da wanda ya saci dukiya kadan ba amma dai dukkan su ne sun yi sata kamar nik safa ad-dirhama wa dirhamain wanda ya zama ya saci sule daya ko sule biyu وهذا خرج مخرج المبالغه في المنع وتعظيم الاجر وتهويلك اشي wanda ya saki sule dai ko sule biyu shi ma dai akwai hakki a kansa amma saboda a tsoratar da kai karkare na hakki na dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yake harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna wannan hadisin yana da tsananin gaske yana da girma yana tsoratarwa bi dalili ta'kid tahrim aljannati wa ijab an-nar wanda ya zo cikin sharhi na manyan masana kamar al-Imam Zarqani wanda ya sharhi hadisin na litafin Muwatta kamar Ibn Abdul Barri ya yi sharhin hadisin a kitabu Tamhid manyan masana hadisi suna cewa idan kana neman hadisai waɗanda suke nuna maka haƙƙin ɗan adam yana da girma yana da haɗari to hadisin Abu Umama al-Bahili yana cikin su saboda manzon Allah ya ce in dai ka taba dukiyar musulmi ta dalilin rantsuwa to da kai da aljanna kun yi bankwana harrama Allahu alaihi aljanna wa aujaba lahu an-nar Allah ya haramta wa mutum aljanna kuma ya wajabta masa wuta wanda shi kadai ya isa ya sa mutum ya hattara ya zamto mai tsanantawa wajen kiyayewa saboda taba hakokin mutane idan ma ka yi ne to kai ta kokari kana neman yafewar bayin Allah ita yafewa ana cewa ba dole sai an fallashi sata ba ita sata ko taba dukiyar mutum ba sai ka gaya marwana na saci dukiyar ka ba tana yiwa in ka faɗa abinda zai biyo bayan ya fi muni kai dai mayar mata dukiyar kawai kamar yar masa da dukiyar shi in dai dukiyar ta shiga hannunsa an gama ka gani ba mamaki lokacin da ka saci kudinsa bai wuce naira goma ba yanzu kuma naira goma ta kai dubu to sai ka dauko dubu bayan buɗe baki ka zo ka bashi wanda da Allah gashi a sha lemu a yi buɗe baki ya ce kaga mutumin kirki bai san barawo ne ba ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك